أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم 28 da watan Muharram shekara ta 1444 Hijriya wanda ya dace da 26 da watan 8 shekara ta 2022 Miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine Ta'limul Muta'allim na al-Imam Burhanuddin Zarnuji Allah mashi rahama wannan shine darasin mu na hudu ina ga al-Imam yake cewa babun fi bidayatis faslun fi bidayatis sawqi wa qadrihi wa tartibihi fasalin da ke bayanin farkon farawa daukan karatu wa qadrihi da gurgurdan da ya kamata mutun ya dauka wa tartibihi da kuma jeran tashi asabu shine kawai daukan karatu ka zo ka sa littahi gaban malami ka dauka yace kana ustazuna shaykhul islam burhanuddin malamin mu shaykhul islam burhanuddin ya kasance yukifu bidayatu sabiki yana tsaye da fara sabon karatu ala yawmul arba'a akan ranar laraba yana nihin babban malamin su shine mai abun nan al-imamul marginani mai al-hidayah yake cewa wa kana yarwi fi zalika hadisan yana rawaito hadisi a cikin wannan wayista dullubihi yana dalili da shi wai kuli yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min shay'in budi'a yawmul arba'a ba wani abin da aka fara ranar laraba illa qad tamma sai ya kasance ya cika amma wannan hadisi sahawi yace ba ya da asali ba ya da tushe ai yace kwanukan shekara dukkan su a wajen Allah matsayin su daya shu'umi da ta cewa rana kaza ta hi rana ba tare da nasi ba bai kamata ba ma'ana wannan hadisin bai inganta ba wa haka za kana yaf'alu abi yace haka babana ya kasance yana aikatawa wa kana ya kasance yarwi hazal hadisi yana rawaito da wannan hadisi an ustazihi daga malamin shi a shaykhul imamul ajal babban malami Qiwamuddin Ahmad ibn Abdurrashid rahimahullahu ta'ala wa sami'tu mimman asiqu bihi yace naji daga wanda na aminta da shi anna shaykh Yusuf al-Hamzani rahimahullah kana yuqifu amalu kullu amalin min al-khairi ala yawm al-arba'a yana tsaye da ayyukan shi na al-khairi da zai fara kullun sai ya fara su a ranar laraba kenan mun ga shi yasa duka yawaici abubuwa ake tsaye da su a wajen mukar ranar laraba to sai dai kuma hadisin bai inganta ba kamar yadda malaman hadisi su al-Imam Sakhawi suka yi bayani cewa bai da asali bai da tushe wa hadha li anna yawmul arba'a yawmun khuliqa fihi an-nur wannan kuma dan saboda ranar laraba ita ce ranar da aka halicci haske hadisin muslim da ya jero abubuwa din ranar da aka halicce su yace haske ku an halicce shi ranar laraba yace wa huwa yawmun nahsin fi haqqil kuffar wannan kuwa rana ce ta shu'umi rana a cikin haƙin kafirai fa yakunu mubarakan lil mu'minin sai kasance abun albarka ne ga mu'mini idan ya kasance cewa ke wannan magana ta biyu hatta hidama dama a nasaba aiki ranar laraba gami da hadisin da ya gabata idan da wannan manhu wannan hadisi ne da muslim ya rawaito cewa ana yana an halicci haske ranar laraba yasa yake son fara aiki a wannan ranar wannan ba za a hana mutum ba yana da nasi amma yace cewa ma min shay'in budi a yawmul arba'a illa qad tamma sabab da shine zai da wannan ita ce matsalar yace wa amma qadru sabqi fil ibtida amma daidai gurgurdan daukan karatu a farko kana Abu Hanifa rahimahullah Abu Hanifa Allah ji kanshi ya kasance ya haki yana bada labari ani Sheikh Al-Qadi daga Sheikh Al-Qadi al-Imam Abu Bakar Az-Zarnaji rahimahullah ta'ala yake cewa nan tana yiwa ya kasance kuskure ne Abu Hanifa bai yi ruwa ba daga Imam Zarnaji duk da cewa shi Zarnaji malami ne na fiqh malamin Hanafiya ne ya rasu shekara ta 584 kenan gair makula ce Abu Hanifa da ya rasu 150 da wani abu yana ruwaya daga wannan malamin mai rasuwa 500 bayan wajen 300 da wani abu ke tsakanin su da rasuwa annahu qala yake cewa mashayikhuna rahimahullah malaman mu suna cewa yambagi an yakuna sabqi lil mubtadi ya kamata ya kasance daukan karatu ga dan farawa qadru ma yumkinu dabtuhu daidai gurgurdan abin da yana iya hardace shi bil i'adati marrataini in ya konkoma sau biyu bil rifqi da bi da sannu wa yazid kulli yawmin kalima a kowane wani ya kara kalma guda abinda ka fara daukan karatu bai wuce ka dau sadara 1 ba ko sadara 2 duk fannin da kake so ka fahimce shi ba ka zo ka kwashi diyawa ba abinda ya kamata mu fahimta kwasa diyawa ba shi bane hada karatu ka dauki kadan da ka fahimta ya hiye maka diyawa in ka ce diyawa zaka yi ta kwasa kullun lodin kaya ne kawai kana ta kwasa su ba fahimta kamar sanil himari hamilu asfarani amma in kadan kadan ka dauka kadan kin da ka dauka ka fahimce shi sije maka dalilin buduwar kohan na gaba ma ka gane shi hatta annahu in dal misalin da malamai suke bada kamar littattafan fiqihu ka tsaya kai a hadari da kyau ka fahimce shi da kyau ishma'u kai abin da ke cikin sa ne dan karin kadan ne haka nan in ka je kai risala abin da ke cikin risala abin da ke askari dan karin kadan ne kawai ya fade shi ne da wani yare haka nan kai yusu ga baki dayan su mukhtasar kawai ya kawo su ne da kullakullan shi amma duka abin da ke ciki abin da ke cikin wa'annan na kasan ne yace wa in tala idan lokaci yayi tsawo wa kasura lokaci yayi yawa yumkin zabahu bil adama marratayn yadda idan ya maimaita so biya na iya hardace shi wa yazidu bil rafiqi wat tadrij kuma sai kara da bi da sannu kuma da wannan da hawa kadan kadan wa amma idza tala sabqu fil ibtida amma idan daga farko ya kwashi da yawa wa hataja ila al i'ada 10 marrat yadda wajen hardace shi sai yayi biya 10 fa huwa ila al intihai adan yakunu kazalik to a karshe ma zai kasance haka li annahu ya'tadu zalik dan zai saba da haka nan wala yatruku tilka al i'ada ba zai barbo wannan maimaitawa illa bi jihadin kathir sai da wahala mai tsanani wanda ya saba kwasar da yawa ya wuya zai bari kuma ya koma ya rika daukan kadan tun harkon ake so ya ma kanshi tsari wakila malamai suka ce asabqu harfun kamata yayi ka dauki karatu harafi daya watikraru alfun da maimaita so dubu maimaitawa ita ake bukata ta yi yawa ba karatu ba dauka ba a wajen malamin in ka zo wajen malami ka dauki sadara biyu to in ka je gida ka maimaita ta so diyawa ka maimaita ta so diyawa wannan shi zai tabbatar maka da ilimi a kwakwalwarka akasin abin da muke yanzu duka rashin sanin hanyar abin ne kamar yadda mai ta'alimi ya faɗa mun kauce ma hanya sai ya zama ba a samu abin da ake nema a daukan wajen malamin kake kwasar diyawa kuma in ka je gida ko leka shi ban kai to har abara da wannan mutum bai samu wani abu ba a cikin karatu amma ka dauka dan kai ta maimaita shi so diyawa wayan bagi an yabta da bi shayin yakuna aqrabu ila fahamihi ya kamata ya fara da abin da yafi kusa zuwa ga fahimtar shi in ya ga a cikin ilman muka yafi fahimtar ilimin fiqihu ya fara da shi in ya ga ya fahimtar ilimin hadisi ko mustalawul hadis ko tafsiri ya fara dai da wanda kwalwar shi take karbuwa kuma zuciyar shi take da ragaba akan wannan ilimin yace wa kana shaykhul imam al ustaz sharafuddin al aqili rahimahullah yaquli yana cewa as-sawabu indi fi hadha ma fa'alahu mashayikhuna rahimahumullah yace abin da yake daidai shine abin da malaman mu suka aikata Allah musu rahama fa innahum kanu yaxtaruna lil mutadi sigaratul mabsud dan suna zaban mama dalibi na harko mai harkon daukan ilimi shine al mutadi suna zaban mishi kananan littattafai kanana wanda sun dauki khulasa ta ilimi li'annahu aqrabu ila al-fahm dan ya kusa zuwa ga fahimta wa dabd da kuma har da cewa wa abadu min al-malala kuma yahi nisantar da mutun gami da kosawa wa aksaru wuqu'an bainan nas yahi kowanne abku yawan abkuwa cikin mutane malamai wanda ya kasance a tsarin karatu na gida ya jeranta da tattafan nan sun yi tsari wanda ya dace kuma ya dace da wanda zai fara ka fara da ahadari ishmawi iziya risala askari haka nan har zuwa mukhtasar sai zamana ka bi abin da tadarruj da karami kan fara kana fahimta amma inda daga farko ka zo ka faro ka dauko askari ko ka dauko mukhtasar sai yi sababin barin karatun ma ka ce ashe wahala ce ma ba abin da zan gane har abada shi kuma kai ka dauko shi daga inda ba nan ya kamata ka dauko shi ba duk wanda karatu zai ta ba ma wahala to wannan matsala ita ce kuma kowane fanni a cikin littattafai na ilimi yana da tattafan shi da ake so a ce su mutun ya fara sawa sannan kaza yana yin tsallake ba ya ga da kyau ba abinda yake tunanin cewa in yayi tsallake yayi gaugawa da hubeni na ba to wannan sai dai ya rasa gaba daya yace wa yan bagi ya kamata an yi alluka saba a ba da dabdi ya tsaye da daukan sabo ba an ya har da cewa li'ada kasiran da maimaita ji yawa in ka dauka kaka komo kara wani sai ka fahimci wancan kai ta maimaita shi ka karance shi fa innahu nafi'un jiddan dan wannan yana da amfani sosai yace wala yaktubul muta'allimu shay'an la yafhamu kada dalibi ya rubuta wani abin da bai fahimce shi ba fa innahu yurisu kalalat dabi dan yana gadar da dakushewar dabi'a wa yuzhibul fitna yana tahiyar da fahimta wa yudayyi'u awqatahu yana tozartar da lokacin shi abinda kaga baka fahimta ba ka rubuta shi da hausarka a hura cikin littafin malamai busu so kai kokari iya kokarinka da karhinka ka rike abin kana rike shi rikewa ce wanda har abada ba ta ka bace ba amma in ka rubuta shi da hausa a hura to wannan zai sa baka kokari ka dauka zaka dogara da abin da ka rubuta kawai ka ce ina da shi a rubuce ba haina abin nan ba amma kai iya ta kokarinka cewa haina rike wannan kalmar bakuwa da ta zo sai zamana wannan ya amfane ka wayan bagi ya kamata an yi istihada fil hafam mutum yayi iya kokarin shi wajen fahimta عن الاستاذ daga malamin bitta'ammul da bi da tunani wa tafakkur da tunani da kasarat tikrar da yawan maimaitawa fa innahu idza qalla sabgu dan saboda idan karatin da ka dauka yayi kadan wa kasurat tikrar maimaitawa ta yawa wa ta'ammul kuma da tunani cikin shi kawai ba ka rika har da cewa ba tsayawa tunanin ma'anar wa ta'ammul yake cewa idan babu shi yudriku wa yafham zai tarda ilimi kuma zai fahimta kila malamai suka ce hibzu harfaini har da ce harafi biyu khairun min sama'i wa qarin yahi har da ce yahi sauraron takarda biyu wa fahamu harfaini fahimta harafi biyu kuma khairun min hibzu sadarain yahi har da ce sadar guda biyu me yasa dan saboda babban abin da ake so fahimta ita ce a cikin ilimi ka har da ce babu fahimta an yi aikin banza kenan yace wa iza tahawana fil faham idan mutun yayi banza da fahimta wa lam yajtahid maratan aw maratayn bi yi kokari ba so dai ko so biyu ya ta da zalika zai saba da wannan fala ya fahimu kalamu yasir zance kadan ma akai ba zai gane shi ba fayan bagi Allah ya tahawana fil faham ya kamata kada yayi banza da fa yau asa da fahimta bal yajtahid bari ya iya kokarin shi wai da Allah ya roki Allah ya bashi fahimta ilimi wa yatadarra'u ilayhi kaskantar da kai zuwa gare shi fa innahu yujibu man da'a dan Allah yana karba addu'ar wanda ya karba mishi dan saboda fahimtar kyauta ce ta Allah bayan kai riko da sababi shine kokarinka to kuma sai ka roki Allah ya baka fahimta wala yukhayyibu maraja kuma bayyata bar da wanda ya kaunace shi shi Allah wa anshada shaykhul ajal tuwamuddin Ahmad ibn Ibrahim ibn Isma'il as-Saffar al-Ansari imla'an lil qadi al-Khalil ibn Ahmad ash-Shajari fi zalika shi'ran yake cewa akhul ilmi akhdumul ilmi khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'lin hamidi wa idza ma hafizta shay'an a'iduhu summa akidhu ghayata ta'kidi kai la yazuru summa alliquhu kai ta'ud ilayhi wa ila darsihi ala ta'bidi fa idza ma aminta minhu fawatan fantadib ba'dahu li shay'in jadid ma atikrarin ma ma taqaddama minhu waqtina li sha'ni hadha al mazid zakirin nas bil ulumi tahaya la takun min ulil nuhabi ba'idi idza katamta al ulumu unsita yawm tisa hatta la tura ghayr jahilin wa balidi summa uljimta fil qiyamati naran wa talhabta bil azabi shadidi yace akhudumul ilma kayma ilmi hidma hidmatul mustafiri hidma ta mai neman fa'ida kana neman fa'ida ka fahimta wa adim darsahu ka dawwamar da darasin ilmi bi fi'lin hamirin da aiki abun yabo abun gode ma an ka dauka ka je kai ta maimaitawa wa idza ma hafizta shay'an a'iduhu idan ka har da ce wani abu to ka maimaita shi summa akidhu sannan ka karfafa shi gayatar ta'kidi matukar karfafawa kai la yazula dan saboda kada ya gushe summa alliquhu sannan kai karata yadda shi in ka fahimce shi kai ta'uda ilaihi dan wata ran zaka koma zuwa gare shi da abinda kai kokari ka har da ce wata rana zaka buƙaci abin yace wa ila darsihi zuwa ga karatun shi ala ta'bidi har zuwa har abada kamar shi fahimtar da har abada zaka iya dauko shi ka karanta kuma ka fahimta yace fa idza ma aminta minhu fawatan idan ka amince cewa ba zai kubuce maka ba fantadib ba'dahu li shay'in jadid sai ka nuha ka kahu ga wani abun sabo banda shi sai kaga ka fahimce shi da kaje ga sabo ma atikrarin tare da maimaitawa ma taqaddama minhu abin da ya gabata daga cikin shi waqtina haza kuma ka tsawurwuci wannan li sha'anin haza almazid daga wannan sha'anin dan saboda ƙari zakirin nasa ka rika muzakara da mutane bil ulumu da ilman muka muzakara yan uwa tana daga cikin abinda malamai duk sun gabata yanzu duk wanda zai kasance yana neman ilimi babu muzakara a ciki to tabbatar da cewa banza yake ma ko yana neman ilimi kuma bai yin tikrari abinda ya dauko kawai zuwa yake yadda shi goban an kara ya taho ya tabbatar da cewa kawai yana zuwa yana jin wa'azi dai amma ba zancen yana daukan karatu ba mai daukan karatu daban mai zuwa saurara ya fa'idanta daban to wanda zai dauka dan ya amfana gobe shi ma yana iya koya ma wani shine wannan halin da ake hodi yadda zai tsara ma kanshi ba kawai ka dauka ba ka je ka yadda mai dauki misali da abin da muka sani yanzu ka rubuta nisfi a allo ka je an biya maka shi ka kawo ka yadda gobe ma ka kara wani jibi ma ka kara wani ka shekara kana yin haka nan haka yi sabka a haka nan yanzu a haka nan gurin mutun ya je a ce mishi mahar a haka har da ta tsaya babu yadda za a yi har abada a ce ya fahimci wannan abin da yake yi bai yi wa to haka nan sauran uluma yace la takumin ulun nuhabi bai la takum bi baidin kada ka kasance kai nesa min ulun nuha ga masu hankali idza ka tamtal uluma ka sani cewa idan ka boye ilimi unsita za a manta da kai hatta la tura ghayr jahilin amma ba za a maka kallo ba sai jahili kawai balilin da kuma mai da kusassar fahimta ilimin da ka karanta ka mai da shahura littattafan da ka karanta ba ruwanka da duba su ba ruwanka da karanta su ko qur'ani ne haka nan ne ba ruwanka da qur'ani kawai in za a yi ta kara kai dai karatun ka kame da shahura amma an kaga an ce ka kalli qur'ani sai in za a yi ta karanin ba karaman halaka bace sai in za a yi ita ma wanda kiran ku akai a ce gidan wani ana sauka gidan wani ana kaza wanda wannan ba abin da zai sa wannan ba karatu bane wanda zai yi albarka so ake mutun ya samu tsarin shi kullun cewa musamman ma qur'ani qur'ani magabatan mu gaba dai kowa da ka sani yana da hizbin shi na qur'ani duk irin yadda hidima tan mushi yawa duk irin yadda ba da ilimi yan mushi yawa qur'ani yana da ahzab din shi ya sa kan cewa kwana kaza zan yi sabuka kuma bai fasata yasa wani daga cikin su zai rusi ya gwada ma dan shi dakin shi yace ya kai dana kada ka sake ka saba Allah a cikin wannan dakin da aka yi sabuka miliyan kaza a cikin shi dan saboda suna lissafawa kuma yana da tsarin da ya san har abada bai kauce mishi ba kullun ya sa sai nayi izub 10 ko sai nayi izub 15 to har abada ba zai kauce gami da wannan tsarin ba dan littafin Allah shine gaba yace idza ka tamtal uluma summa uljimta sannan sai ai maka lizami yawmar fil qiyamati a cikin ranar kiyama na ranga wuta wata lahabta ma'ana azabar ga wanda ya boye ilimi man su ila ayyimin fa katamu uljimu bil jami min nar yawmal qiyama sannan sai kai ta hababbaka a cikin azaba mai tsanani yace wala budda li dalibil ilmi babu makawa ga dalibin ilmi min al muzakarati gami da yin muzakara wal munazara da munazara da abokin karatun shi karatun da suka dauka wal mudaraha da mudaraha mudaraha shine karihe littahin shi ya rihe littahin ka rika tambaye shi yana gaya maka shi ba tare da yana kallo ba fa yambagi kaman zuwan mukamar da muke yi kuje da malam sule da malam murtala shi ya rihe kai kana ja mushi yadda ake kai kana ja mushi shi yana fassara shi bai kallo kenan wannan zai kara tabbatar mushi da har da abin da ya rike cewa haka nan ne yace fa yambagi an yakuna min habil insafu wa ta'anni wa ta'ammul ya kamata muzakara da mudaraha su kasance ana yin su ne da adalci da kuma bi da sannu da kuma tunani waya hariza waya taharraz akiyayi an shagabi gami da fitina wal gadabi da hushi da a cikin lokacin da ake munazara fa innal munazara wal muzakara mushawara dan saboda dukkan su shawara ce tsakaninka da abokinka na ilimi wal mushawarati innama takunu listikhrajis sawab shawara ku ana yin ta dan huddo daidai wa zalika innama yahsulu bitta'ammul wannan ko yana samuwa ne da bi da tunani wa ta'anni da bi da sannu wal insaf da adalci wala yahsulu bil gadabi bai samuwa da hushi wal shagabi da wannan da hutuna fa in kanat niyyatuhu idan niyyar shi ta kasance min al mubahasa daga bahasi da yake ilzamul khasim wa qarahi ya lazumta ma abokin husuma shi da kuma rinjayar da shi fala tahillu wannan bai halitta ba wanda zaka zamna ka ce mutattamna akan ilimi ba dan koyon manhaka kawai dan in nuna ma duniya cewa na yi shi ilimi wanda yayi cin munazara da ake sai Allah ya kisa albarka al'ummar da kuke yi dan su suki fahimtar gaskiya wajen wa take dan saboda kowa ya zo da manhar cewa ya nuna cewa ni na yi wa na sani ba wai ya zo ba da manhar cewa bai a bayyana gaskiya su al-Imam Shafi'i haka suke a wajen kwana ana yi amma kuma abin da suke so gaskiya in za su yi munazara addu'a ma yake ya Allah ka bayyana gaskiya a halshen dan uwan nawa ba a halshen nawa dan ni na san a harshen shi tabbayyana na sallama in bi shi amma shi ban sani ba tana yi wa an tabbayyana a halshen na yake amsa in ya zo da wata manufa yace wa inna ma yuhillu zalika li izharil haqq an halitta wannan ne yin munazara dan saboda bayyana gaskiya ba wai dan saboda wannan ba nuna kanka ba watalmihu wal hila la yajuzu fiha yin dubara da yin wayo a ciki bai halitta ba illa idza kana al-khasm muta'annitan sai abokin husuma in ya kasance dan tsaurin kai ne la taliban lil haqq ba mai neman gaskiya ba kasancewa batacce ne da gangan masani ne yazo yake barda mutane akan sani wannan dan kun zama na munazara da shi ka zama rashin da niyyar cin mutuncin shi wannan babu lahi cin mutunci na ilimi ba na zagi ba wanda zaka bayyana mishi cewa akan kuskure yake wa kana muhammad ibn yahya idza tawajjaha alayhi al-ishkal muhammad ibn yahya kasance idan ishkali ya bujuro mishi wa lam yahdhurhu mul jawab jawabi bai zo mishi ba ya kulu sai ce ma arzaltu lazima wa ana fihi nazir ban azama kai na batilas kuma ni ina nazari akan wannan mas'ala wa foga kulli zi ilmin alim sama da dukkan wani malami akwai masani sama da shi duk wanda ya zo mishi da mas'ala in ta zo a rikice haka kawai zai ce ba zai bada amsa ba wa fa'idatul mudaraha wal munazara aqwa fa'idatu mujarradat tikara fa'ida ta mudaraha da munazara da aboki da zaka yi ta hi karhi gami da mujarradin tikrari kai daya li anna fihi tikrarun wa ziyada dan a cikin munazara akwai tikrari hamma da doriya kai wani ya saurare kai ji kuskuren kai gyara wakila wasu suka ce mudarahatu sa'a mudaraha ta awa guda khairun min tikrari shahr tahi tikrari na wata guda ku zamana da dan uwanka da abokin karatunka kuna maimaita abin da kuka dauko kuna gyara ma kanku ko ku bi ne ko ku uku ne to yahi ku kai zamana kai dai kai wata kana yi dan kai dai inda kai kuskure kuskuren zaka har da ce ka zamana da shi amma in kuma ku diyawa ne to zai kasance wani in ya mance wani ba zai mance ba yace lakin idza kana ma amun sifin salimul dabi'a idan ya kasance tare da mai adalci mai mai dabi'a lahiyayya wa iyaka wal muzakara ma amutannatin ghayr mustaqimat dab ka shaidin ka da munazara da dan tsaurin kai wanda ba mai kyakkyawa mai kakkar dabi'a ba wanda gurin shin kun zamana da munazara kullun ya nuna shine ya sani kai baka sani ba yace fa inna dabi'a mutasarriya dan dabi'a tana yin nasu wal akhlaq mutaaddiya kuma dabi'u suna kama yan uwa yace wal mujawara mu'assira maqabtaka tana tasiri in kana muzakara da mai wannan halin kai ma haka zai zama halinka wa fi shi'r allazi zakarahu khalil ibn ahmad a cikin waken da khalil ibn ahmad ya ambata ya fawaidun kasira akwai fa'idodi masu yawa kila aka ce al ilmu min sharrihi liman khadama an yaj'ala an-nasu kulluhum khadama ilmi na daga cikin sharadin shi ga wanda ya yi mushi hidima an yaj'ala an-nasu ya sanya mutane kulluhum khadama hu dukkan su zaman masu yi ma shi malamin hidima ne ma in ya ma ilmin hidima wa yan bajili talibul ilmi ya kamata ga dalibin ilmi an yakuna muta'ammilan ya kasance mai tunani ne fi jami'il awqat cikin dukkan lokutan shi fi da qa'ikil ulum cikin zurfafan ilmi wa ya ta da zalika kuma ya saba da wannan fa inna ma yudriku da qa'ik bit ta'ammul da qa'ik na ilmi ana fahimta su ne da tunani fali haza qila dan saboda haka ne aka ce ta'ammal tudrik kai tunani zaka samu zaka kai zaka cimma gacci wala budda min ta'ammul aqwali tatawai wanda dole mutun zai karanta su sai ana buƙatar dogon tunani a gama da tunani kuma da fahimta kamar su gado da sauransu ana mutun suna hau dole mutun sai ya gama da tunani amma in sufar lantsalla ne ake ce guda bakwai ne baka buƙatar cewa sai kai dogon tunani zaka fahimci kazaƙin me ake nihi da shi yace wala budda min ta'ammul babu makawa gami da tunani qabla al-kalami kahin yin magana hatta yakunu sawaban har magana nan ta kasance daidai ce fa innal kalamu sawab dan saboda zance wanda yake daidai ka saham kamar kibiya ce al kalamu kai kamar kibiya ce fala budda min taqawmihi qabla al kalam babu makawa mutun ya daidaita shi kafin yayi furici da shi hatta ya kuna musiba har ya kasance daidai ne magana yadda mai kibiya zai saita in zai halbi to kai ma maganar kanka saita ta in ta zo daidai ka huddota amma in ka saki bakin ka ke ta fadinta wata tahuto wanda ta zame maka sharri wa qala fi usul al-fiqh ana hada cikin usul al-fiqh haza asulun kabirun wannan asali ne mai girma wa huwa an yakunu kalamul faqih al-munazir bit ta'ammul shine magana faqihi mai nazari ya tsaya da tunani ne zai yi magana kamar su usul al-fiqh su ma suna cikin ilmin mukan da suna buƙatar sai da tunani kila aka ce ra'sul aqli an yakunu al-kalamu bit tasabbut wa ta'ammul shugaban hankali shine ya kasance magana mutun yayi ta da tabbatarwa da kuma tunani sai yayi tunani zai fade ta qala qa'ilun shi'ran wani mai hada yake hada a waƙe yake cewa usi ka fi na zalim kalami bi khamsatin in kunta lil musi shafiqi mudi'a la taghfil anna sabab al kalami wa waqtahu wal kayf wal kam wal makanu jami'a yake cewa usi ka ina yi maka wasiya fi na zalim al kalamu a wajen tsara zance bi khamsatin da abubuwa guda biyar in kunta in ka kasance mudi'an mai biyayya ne lil musi shafiq ga mai wasiya wanda ya kasance mai tosai yace la tughfilanna sababal kalam kada ka manta sababun da aka sa aka yi zancen wa waqtahu da lokacin shi wal kayf da kuma yaya aka bada labarin zancen wal kam da kuma adadin zancen da aka bada wal makanu jami'an da guri ga baki daya wannan kuma abubuwan da ya zana malaman hadisi suka yi kowa kiyaye shi zaka ji suna cewa haddasana fulanin wa fulan fi yawmi kaza wa kaza fi makan kaza wa kaza a cikin bada sanadi wa yakunu mustafidan fi jami'il awqat ya kasance mai neman fa'ida ne cikin dukkan lokaci wal ahwal da dukkan halayen shi min jami'il ashkhas daga dukkan wasu mutane qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al hikmatu dalatul mu'min hikima bataccen abu ne na mu'mini aina ma wajadaha akhazaha duk inda ya same ta kama ta yake wajen wanda ya hika ne da wajen wanda ka hine duka in ka samu zakka amsa wannan al imam at-tirmidhi ya huddo hadisin wakila malamai suka ce huzma safawa da amakadur ka riki abin da ya tsarkaka wanda yake tatacce ne cikin maganganun da za a baka wa da amakadur ka bar abin da yake da kusashe ne ba duk abin da ka ji ba zaka doka yace wa sami'tu Sheikh Al-Imam Al-Ajal Ustaz Fakhruddin Al-Kashani yaqulu yana cewa babban malamin sa ne na Hanafiya mai littafin Bada'i'u Sana'i fi Tartibi Shara'i babban malamin littafin shi babban masdar ne a littafin Hanafiya yake cewa kana tijariyata Abi Yusuf amanatun inda Muhammad ibn Al-Hasan bai wa Abi Yusuf ta kasance amana ce a wajen Muhammad ibn Al-Hasan fa qala laha sai yace mata hal tafizina anta fi hadha al-waqti ana Abi Yusuf fi fiqhi shay'an shin kina hardace da wani abu a wannan lokacin a wajen Abu Yusuf kin hardato wani abu qalat la tace a illa annahu kana yukarri sai dai shi ya kasance yana maimaitawa ya kuli yana cewa sahamud dawr saqidun kibiya mai kewayo sarayayya ce fa hafiza zalika minha sai hardace wannan daga gare ta wa kana tilkal mas'ala mushkila ala Muhammad ta kasance mushkin mas'alan nan rikitatta ce a wajen Muhammad farta fa iskalu bi hadhihi kalima sai iskalin ta warware mishi da wannan kalima fa alima sai ya sani annal istifada cewa neman fa'ida mumkina min kulli ahadin tana yiwa ga kowa ga ta a wajen baiwa wanda take ba malama bace ba koyi ba amma ta bashi wani abin da ta jiyo daga wajen babban malamin su shi ma yaji kuma har ya anhwane shi ya warware mishi wani iskali kenan wannan yake nuna mana cewa neman fa'ida ga dalibin ilimi a wajen kowa yiwa take ka saurara baka ce ba kai dan wani ma mi zan shi a gurin shi mi zai kara ni da shi walihaza qala abu yusuf a haka ne dan saboda haka abu yusuf yake cewa hi na kila lokacin da aka ce mishi bima adarakta al-ilma da mi ka samu ilimi qala yace man stankaftu min al-fa'id mistifada ban ki ba gami da neman fa'ida ko da yake cikin neman fa'ida nake min kulli ahadin daga kowa wama bakhiltu min al-ifada kuma ban yi rawwa ba gami da fa'idantar da mutane a cikin nan akwai muqaddima asani da zan aika muku za ku ga kowa karanta muqaddima na kawo wani abu wanda yake ba mu abun mamaki yake nuna mana cewa magabatan mu ilimi kawai suke nema ba ruwan su da zancen cewa su nema ma kansu girma ko sharaf ko daukaka al-imam babban malami Abu Qasim lokacin Khatibul Baghdadi yana dan shekara 20 su a lokacin sa dai zaka kawo hadisi kai hujja da shi sai kana da sanadin shi daga gare ka har zuwa ma'aiki alayhi salatu wasalam in ba wannan gare ka baka cika muhaddis ba da har zaka huto kamar mutane magana da hadisi to wannan Allah mishi rahama ya so yayi bayani akan wasu mas'aloli da hadisai yazo hadisan duka bayyana sanadin su kahin zuwa lokacin yazo ya tashi yaje wajen Khatibul Baghdadi cikin taro cikin daliban ya zamanar da Khatibul Baghdadi a kujerar shi yace Khatib ba ni labari da hadisan wannan da sanadinka Khatib yana dan shekara 20 ya bashi wannan hadisan kuma cikin taron zai tashi yace haddasana Khatib ibn fulan dalibun dan kararramin yaro yace wani dan wani ya bani labari ya ja sanadi haye kai me yasa malaman hadisi ba ruwan su da girman kai ba ruwan su da jin cewa wani dan karami dan yaro dan shekara 10 wanda bai balaga ba in yana da sanadi babban malami na gari sai yazo ya samu wannan sanadin kuma me yasa suke da iya kokarin su ba wai zancan wanda baka da ba wanda suna da ma kana da masalan sanadi na 40 nawawiya kamar wanda muka bada to kuma ka ji wani malami can zai karanta ya bada sanadin 40 hadisi baka ce baka yi ni da muna da shi ma to a ilimin hadisi babu wannan zabura kake shi ma ka samu kasarat turuq ne sharaf ne gare ka karwace shi ta hanyoyi masu yawa yanzu wannan yana rawaita shi da hanya wajen guda 9 ko zuwa 10 kuma yau naga wani zai sa majalisi ya karantar da shi yace sanadi zai bada zan je in saurara me yasa dan saboda albarka ake ma wata hanya zata ga muku da wasu malaman daban wanda ba na cikin wancan sanadin ba to shi yasa fa'ida dalibin ilimi bai wasa akan ta wakila ibn abbas aka ce ma ibn abbas bima adarakta al-ilma da mi ka sami ilimi qala sai yake cewa bi lisanin sa'ulin da halshi mai yawan tambaya wa kalbin aqulin da zuciya mai hankali wa inna ma sumiya talibul ilmi ma taqulu abinda yasa ake cewa dalibin ilimi ma taqulu likasayata ma yaqulun dan saboda yawan abinda suke faɗa cikin zamanin harko ma taqulu fi hadhihi almas'ala yawan tambaya kawai ake cewa anta min ashabi ma taqulu wa inna ma tafaqqaha abu hanifa rahimahullah abinda yasa abu hanifa ya sami ilimi Allah mishi rahama likasarati almutaraha walmuzakara da yawan mutaraha da muzakara fi dukanihi a shagon shi hina kana bazaza lokacin da yake mai sai da yadi ne Abu Hanifa yana sai da yadin shi kuma a shagon shi yana muzakar fa bi haza yi ulama da nan ne zan musan anna tahsil al-ilmi cewa samun ilimi wal fiqh da fiqh wa yastami umma al-kasb yana haduwa tare da kasuwanci kana kasuwancin ka kuma kana neman ilimin ka ba ka zamana ba alatan alan nas wa kana Abu Habs al-Kabir yatakassabu yatakarraru yana kasuwanci shi yana maimaita ilimin shi fa in kana la budda li talibil ilmi min al-kasbi yace dan babu makawa ga dalibin ilmi gami da kasuwanci li nafaqatil iyali dan ciyatar da iyalin shi wa gairihi da wasun su falyaktasib yayi neman kasuwancin shi wala takarrar kuma ya memeta ba hujja bace gare mu murka ce ai wannan ban mu da lokaci kasuwa kaza wa lokaci kaza magabatan mu duka ba zaman suka yi ba wanda ba daga sama arziki yake zo musu ba suka yi ilimin suka tara mana suna da shagaltuwar da mu ma muke da ita yadda kake da yaran mafi yawanci ma an san su wancan magabata malamai da mata hudu ga su da mata hudu kuma ga diya cike da gidan amma ba abun da zai yi rubuta abun da kai har abada karantawa ta gagare ka kenan baka da hujjar da zaka ce aha ai yara sun yi yawa kaza neman abinci da sauransu yace wal yuzakir ai muzakara wala yakasir kada yayi kasala walaysa li sahihi al-aqli bai kamata ba ga mai lahiyayyen hankali wal badani da gangajiki lahiyar shi law uzrun bayyada uzri fi tarki ta'allum wa tafaqquh akan ya bar neman ilimi da fiqh duk abinda mutun zai ta cewa ai aiki sun mun mai karatun nan muna tsan shi wallahi ayyuka ne lokaci ne ban muda to wallahi ka je gaban Allah wannan ba hujja bace ba ka matin kare Allah da wannan hujjar ba shi da ya halice ka ya san lokutan da ya baka sun ishe ka karatu bai wuce ba ka je in dan ka je wajen malami ne minti 30 minti 20 ya ishe ka kuma a yanzu Allah da yalwace abun ba wanda zai ce ba malami a ungoshe da zai koya mishi fa man kana lahu malun kaseerun duk wanda ya kasance yana da dukiya mai yawa fa ni'mal malu salihu lil rajul salih ma dalla da dukiya mai albarka mai tagari a wajen mutun nagari al musarrafi dariqil ilmi wanda ake ciyatar da ita a hanyar ilimi kenan kai kasuwancin kai tsorocin sai zaman ka hada biyu kana ciyatarwa cikin tafarkin Allah kuma kana karantarwa Ibn al-Mubarak Allah mun sharhama cikin malamai da suka zo baya shine wanda ya tattara wannan faraloli gashin za a lissafa masu halin garin babu kamar shi dan kasuwa ne in za a lissafa masu ilimin garin babu kamar shi in za a lissafa masu sadaukai a wajen jihadi babu kamar shi duk da wannan hali nashi a cikin ribadiyar rasu dukkan wannan dukiya ya tahiyar da ita a cikin ilimi da daliban ilimi da tima ilimi hidima kila li alimin an ce ma wani malami bima adrakta al-ilma da mi kar riski ilimi kala sai ce bi abin ganiyin da ba Obama wadaci li annahu kana yantafi'u bi ahli al-ilm wa al-fadl dan yana malamai da masu farala suna anhwanuwa da shi duk wasu bukatu na malamai da almajirai sun taho shi zai yi kokarin ya ciyatar da su su tashi su nemi ilimi sai Allah ba dan shi ilimi fa innahu sababu ziyadati al-ilm dan saboda sababi ne na karin ilimi li annahu shukrun ala ni'matil aql wal ilm dan godiya ce akan ni'imar hankali da kuma ilimi wa innahu sababu ziyada sababi ne na karuwar ilimi ma'aihi ya rika daukan wani abu yana ba hai malaman da suke koya ma malamin shi karatu ba ya ga wannan malami ne yana cikin neman ilimi sai ya taimaka mishi da abinci ya taimaka mishi da wani abu ba dan komai ba in ka taimaka mishi Allah ka taimaka ma kan mi dubar cewa masu hali dubin da zasu yi cewa katan banza yana zaman san dauki abu na an bashi to in ka bashi zama zai yi shagartu gami da karatun littafin Allah da sauran ilimin muka wanda wannan anhwani ne na al'umma na duniya gabaki daya wanda ziya ka gagara wanda suka dauki dan ma suka kai mishi dala 100 ko dala jika guda ta wata za a rika koro dan mutun akan to wanda yake wannan ina zan ce kyautata ma malamin ko ya bashi wani abu mishi alheri dan neman albarka kila aka ce qala abu hanifa rahimahullah abu hanifa yake cewa inna ma adraktu al-ilma bil hamd wa shukr na samu ilimi ne da godiyar Allah kuma da yaban Allah madaukin sarki fa kullu ma fahimtu duk lokacin da na fahimci ilimi wa wufiqtu aka yi mini muwafaqa ala fiqhin akan fiqhu wa hikmatin da wata hikima qultu sai in ce alhamdulillah na gode ma Allah fazda da ilimi sai ilimi na ya karu nace wa haka za yan bagi da dalibul ilmi haka ya kamata ga dalibin ilimi an yastagila bi shukr ya shagarta da godiyar Allah bil lisani wal jinan da halshen shi kuma da zuciyar shi wal arkan da gaban jikin shi wal hal da halin da yake ciki wa yara al-faham wal ilm wa at-tawfiq yaga cewa da fahimta da ilimi da tawfiki min Allah daga Allah ne wa yatlubul hidaya min Allah ya nemi shiriya daga Allah bi du'a'i da roƙon Allah wa tadarru'i ilayhi da kaskantar da kai gare shi yace fa inna Allah hadin man istahada dan Allah mai shiriya suwa ne ga wanda ya nemi shiriyar shi na daga cikin al-Imam an-Nawawi ne ina ko al-Imam Ibn Hajar cikin bide da aka ce ma uzamzama lima shuribala haka Ibn al-Arabi malamai da dama suna da wannan yaje abin da ya sha cikin addu'a shi wajen shan ruwan zamzam ta ya Allah ka bani ilimi irin da wani sama da shi ma ya kwatanta shi da wani malami kuma sai Allah ya bashi ilimin da ya lullumka na wannan a cikin duk wani malamin hadisi babu kamar Ibn Hajar bayan ya taho bayan shi duk wani abin da za a yi na hidimar ilimi Ibn Hajar al-Imam Suyuti Ibn al-Arabi da makamantan su kai kadan ka karanci fannin baka anhwana daga littattafan su ba yayi in ba fannin zaka karanta ba Allah ya ma ilimin sa albarka kenan kaga wannan tabbatarwa ne da cewa roƙon Allah da addu'ar ya baka ilimin shine shugaban komai a cikin neman ilimi na addini yace fa ahlul haqqi ma abuta gaskiya hum ahlus sunnati wal jamaa sune ahlus sunna wal jamaa talabul haqqi min Allah ta'ala sun nemi gaskiya a wajen Allah alhaqqul mubin gaskiya bayyanan na alhadil asim mai shiryaswa kuma wanda yake mai kiyayewa fa hadahumullahu sai Allah ya shiryar da su a samahum anid dalala ya kiyaye su gami da bata wa ahlud dalala amma ma abuta bata sune yan bid'a ujibu bi ra'ayihim sun yi jiji da kai da ra'ayin su wa aqalihim da hankalin su wa talabul haqqi min al-makhluqil ajiz suka nemi gaskiya a wajen halittacce takaitacce wanda gajiyayye ne wa huwa al-aqal shine hankali li anna al-aqal la yudriku jami' al-ashiya'i kal-basar dan hankali bai fahimtar bai tar da wasu abubuwa duk abinda aka faɗa hankali bai daukan shi ba hankali zai kai ka zuwa ga fahimtar gaskiya ba yannan yana nuni ne zuwa ga malaman falsafa da su suna gabatar da hankali akan nusus sune yake nihi kamar ido idan ka ba ko ina kake gani da shi ba daga an yi wani tudu abin da ke kasan tudun ba abin da kake gani to shi ma hankalin yana da iyaka inda daga abin ya kai daidai kaza hankalinka bai iya fahimta shi bai iya dauka shi kawai sai sallamawa fa innahu la yubsiru jami'al ashiya ido bai ya ganin komai fa hujibu sai aka shamkake su wa ajizu an ma'rifatihi suka kasa gami da sanin gaskiya wa dallu wa adallu suka bata suka batar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ghafilu min amalin wanda ya rabkana gami da aiki bi ghaflatihi da rabkana shi wal aqilu al-ghafilu kai ki tarab kanan ne man amila bi ghaflatihi wanda ya aiki da rabkanu washi mai hankali kuma shine wanda ya aiki da hankalin shi fal amalu bil aqli awwalan wannan hadisin malamai akwai magana akan shi yace aiki da hankali harko an yi arifa ajiz nafsihi mai hankali ya san cewa shi kasashe ne shi dan adam kasashe ne ba cikakke bane yace man arafa nafsahu annabi yake cewa duk wanda ya san ubangijin shi ya san kanshi faqad arafa rabbahu haqiqa ya san ubangijin shi wannan hadisi maudu'i ne hadisin ƙarya ne kamar yadda Albani yayi nuni fa iza arafa ajiza nafsi idan ya san kasawa kanshi arafa qadarullahi ta'ala to zai san qudrar Allah qudratullah wala ya atamida ala nafsi ba zai dogara akan shi ba wa aqlihi da hankalin shi bal ya tawakkal ala Allah bar zai tawakkali ga Allah wa yatlubul haqqo minhu yo ne mu gaskiya a wajen Allah kuma ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah Allah shine ya isar mushi wa yadihi ila siratul mustaqim kuma ya shiryar da shi zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya wa man kana lahu malun kaseer duk wanda kasance yana da dukiya mai yawa fala ya bukhalka da yayi rawa wa yan bagi an ya ta'awwaza billahi min al-bukhl ya kamata gare shi ne mutsarin Allah gami da rawa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayi da'in adwa min al-bukhl wana ciwo ne ya rawa cuta ma'ana babu al-imam al-bukhari yahuddu hadisin wa kana abu shaykh al-imam al-ajal shams al-ayyim al-hulwani rahimahullahu ta'ala faqiran ya kasance mai talauci ne yabi al-halwa yana sayyida halawa wa kana yudil fuqaha min al-halwa yana ba ma malamai halawan nan wai kuli yana cewa ud'ul libni kuroki ku yi mana addu'a ga dana yace fa bi barkati judihi dan albarkat taimakon shi wa tiqadihi da kyakkyawan kudirin shi wa shafaqatihi da tausayawa shi wa tadarruhi ila Allah da kaskantar da kanshi zuwa ga Allah nalabunhu ma nala dan shi sai samu abin da ya samu na ilimi wa yashtari bil mal al kutub yana sayar da tattahoi da dukiya wa yastaksiba yace kuma ya rubutu fai kuna aunan ala ta'allum wa tafaqquh sai kasance taimako ne akan neman ilimi da kuma neman fiqh littattafai da zaka saya na ilimi da kake yi kake yi dibin cewa asara ce ko mun tsada suka yi dibin cewa su kansu albarkar wannan da kake sa kudin ka cikin littattafai Allah sai baka albarkar ilimin dan ya san dan kana neman ilimin ne ka sa kudin duke ka ciki kada ka yi dibin cewa asara ce ko mun tsadar littahi ya ga wannan baban bai karuwa a wannan zaman sai dai mu ga ko halal to ikin Allah yau ina ganin zan mu takaita
da an gabe ka ne.
To yanzu mu takaita ran saboda niyan mu da Allah kai mu rana da tayo muka idasa kitabu na gaba bayan sharada kuma sai mu jarraba wannan. To kuma mun tsaya nan mu san ba abinda Allah madaukin sarki zai. Na bayan ma ba mu sani ba in mun ga alamun hadarin zai hana mu wani mataki zan mu dauka. Dan lokacin hadarin ne in ba mataki ba aka dauka kullun ma an yi ta gusa. Kullun an rasa. Wani lokaci ya kamata mu zo kawai mu idasa mu daidaita karatu tukan da muka dauka. Ko he mun huta dai mun ga hadarin.